Na nemi karin bayani daga daraktan labarai na hukumar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka.
Ya bazan so in bayyana sirrinmu ba. Abu mani a ala aikin da muka tafa gaba mun samu nasara a kai kamar yadda aka alƙawarta ma a jama'ar Najeriya kuma kamar yadda aka ba mu umurni. Sirrin yadda muka kai ga wannan gaci wani abu ne na harkar tsaro. Ba amma abin da muke so in tabbatar ma da shi shi ne yanzu 'yan ta'adda na Boko Haram ba su sauran wani sansani a cikin dajin Sambisa wanda na ne na ƙashin kan sun san da maran alamin aka tattaka wannan Camp Zero.
Su dai mayakan Boko Haram sun bibbinne bamabamai a cikin dajin Sambisa don hana dakarun tarayya kaiwa gare su. Amma tare da taimakon jingima-jingiman tankokin yaƙi irin na zamani masu sansanonin da aka bibbinne bamabamai, sojan Najeriya sun gano tare da kwakwance waɗannan bamabamai da suka kai ga kwato dajin na Sambisa. Masana tsaro na alaƙanta wannan babban nasara da irin kwarewa da kuma jajircewar babban hafsan sojan Najeriya CY Buratai, wanda ɗan asalin yankin na jihar Borno ne, da kuma yadda dakarun saman Najeriya suka yi tarron bamabamai ta sama a wannan daji. Kamar yadda Komanda Baba Gamawa ke cewa,
General Burate kullum abin da ya sa a gaba shine a tabbatar an samu nasara a wannan harka ta Boko Haram. So da yake dan kahar Borno ne kuma infantry officer ne, sannan kada ke Air Marshal Sadiq mutum ne wanda yake ya zauna a Borno, ya san terrain din, tun jawo sojojin nan kusa da su, sai da Air Force suka shiga tarron bamabamai a wannan wuri, sannan aka samu nasara, sannan kuma sojojin mu na kasa suka shiga ciki. A Nigerian Air Force irin kayayyakin da suke da shi da irin jiragen da suke amfani da wa'annan abubuwa ba abun mamaki bane.
Wata majiya mai tushe a hukumar sojan Najeriya ta shaida mana cewa dakarun Najeriya sai da suka yi kofar rugo a duk sassan da ke kaiwa kofita daga dajin Sambisa kafin su fara rugudan wuta na aita ta kare. Tsohon jami'in lakin asirin sojan Najeriya Aliko Irashid Harun ya ce duk da wannan nasara yana da kyau a yi taka tsantsan.
Daukan Sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba. Aƙidan Boko Haram da aƙidan Al-Qaida ɗaya ne. Duk duniya wannan ƙungiya 'yan ta'adda guda biyu suna cikin aƙida ɗaya. Sakamakon farmakin sojoji da aka kai a Sambisa yawancinsu sun gudu sun dawo, sun mutane sun zauna. Ko an ɗauki Sambisa an ce duk sojoji sun zauna a Sambisa ba za a taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a cikin ƙasar nan ba. Yanzu an gama phase 1 kenan. Akwai abin da ake kira Sadiq Karoƙe. Sai dai a ce an yi demoralizing ɗinsu amma ba za a taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar nan ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda dakarun na Najeriya za su tattar da wannan nasara ba tare da samun koma baya a nan gaba ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.